أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبا القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الحمد لله رب العالمين. Brothers and sisters, as you've rightly heard, I would like to crave your indulgence to speak in English language. I've not been to Zaria City before. This is my very first time of coming to this environment on the invitation of His Eminence Maulana Sheikh Yaqub Ibrahim. Alhamdulillah. As we're coming in today, I told Sheikh Ahmad Bello that Zaria City has become the city of Ahlul Bayt, inshallah. Then I actually said, I know as we are coming in now, we have a lot to learn and a lot to present back to our people when we get to Okene in Kogi State. Alhamdulillah. I thank His Eminence for giving us this privilege to make this presentation on this beautiful occasion of Maulid Nabi. Inshallah, the topic to talk about tonight is the obligation for the love of Ahlul Bayt. Inshallah, I will not take much of your time because I'm not a scholar. I'm only being sent here to represent one of our sheikh. The obligation for the love of Ahlul Bayt, this is an important topic. This very topic is the same as talking about the heaven and the earth, talking about the entire Quran, talking about everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created. Because Ahlul Bayt itself is the foundation of Al-Islam. So it's like the topic I'm giving tonight to talk about is like talking about the entire Islam. And who am I to talk about the entire Islam? Please, brothers and sisters, I would like to divide this very important topic into three aspects. The first aspect, I'll talk about what is Ahlul Bayt. And the second aspect, who are the Ahlul Bayt? And the third aspect, finally, I'll say something, inshallah, about the love of Ahlul Bayt and why we should love Ahlul Bayt. To commence my lecture, I would like to read from Surah An-Nur, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤتي شجرة مباركة لا شرقية لا شرقية ولا غربية ولو لم تمسس النار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيت عظم الروح أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح الغدور والأصال رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العلي العظيم. Inshallah, I would like to start our discussion tonight from this important verse of the Holy Quran in Surah An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah nur as-samawati wal-ard. Allah says, He is the light of the heavens and the earth. Then He said, مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ. He said, the parable of this, His light, is like a niche. Sometimes ago, we were discussing with some people who have actually made a particular point concerning their view in Islam by saying that they only hold to the Quran and they don't believe in the Hadith. At the point of our discussion, they quote this verse and they said, Allahu nuru samawati wal ard, that Allah is the light of heavens and the earth. Then he said, mathalu nurihi kamishkat. He said, the example of his light is like a niche. Then I paused him immediately. I said, no, that is not what Allah says in the Quran. I say our teacher has told us that مَثَلُ نُورِهِ means the parable of his light, not the example of his light. Allah did not say مِثْلُ نُورِهِ. Allah says مَثَلُ نُورِهِ. مِثْلُ means example, مَثَلُ means parable. So don't change it. So inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala sets a lot of parable for us in the Quran. Why is Allah setting parable for us in the Quran? Allah sets parable for us so that we can sit down and think about it. So that we can sit down and ponder over it. That is the reason why Allah sets parable. Parable does not come straight. Each time Allah sets parable, you have to sit down and think about what Allah subhanahu wa ta'ala is saying. So Allah says He is the light of the heavens and earth. And He said, مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتِ. He said, the parable of His light is like a niche. And this niche that Allah is talking about, He said, within it there is a lamp. And this lamp is in a glass. And within this glass, Allah says, there is what? Zaytun. You know, the description is like the common lantern. If you have a lantern, the lantern has a structure that composes what? It has the glass within it. It has a particular thread through which you can light the lantern. And at the bottom, you have what? The oil, maybe possibly kerosene. So this is the similitude, this is the parable that Allah is giving to us. And within this verse, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned five different things. So Allah is setting a parable for us now to think about. Then Allah proceed to say that this light He is talking about, He guides people towards this light he is talking about. And he said, with this light, you know, as I rightly said, that Allah said he's setting a parable. Then, with this light, what is Allah subhanahu wa ta'ala talking about? He said, he guides people to this light. Those whom he wills is the one he guides towards this light. So what is this similitude? What is this parable that Allah subhanahu wa ta'ala is giving to us? Without taking much of our time, we know that within the school of thought of Ahlul Bayt, when we say Hamsatul Akmar, we know what we are talking about. And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned five things here. So, directly or indirectly, Allah is taking us towards somewhere. So, and we have to use our head. Then Allah continues that if we don't really know this parable that he's setting for us, he will help us to know this parable. In the next verse, what did he say? He says, "Fi buyutin adhinallahu an turfa." He says, this light, this nur, is where? He said, "Fi buyutin." He said, this light is in houses, not one house. He says, "Fi buyutin." This particular light, he, Allah, is talking about. If we don't know what he is talking about, he says, this light is in houses. Which of the house? The house which he, Allah subhanahu wa ta'ala, has given the permission to be raised. Then, what this house that Allah subhanahu wa ta'ala has given permission to be raised, what and what will be done in within this house? He said, within this house, وَيُذَكَرَ فِي حَسْمُهُمْ. Within this house, we should be doing what? Remembering his name within this house. Allah talks about a particular light. And Allah says, this light is in houses. So that we continue to think about the parable. Then, to help us again, he said, within this house is that he has given permission to be raised, that his name should be remembered within this house. He didn't stop here. He said, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ. That his name should be glorified within this house in the morning and the evening. So me and you, we are still thinking about this parable, this light. We don't know what this light is. Allah says this light is in houses. And he says, within this house, he has given permission that this house should be raised. Allah still proceed. That if we don't know this particular light he is talking about, which is in houses, he says, Rijalun. What is Allah talking about now? Allah is talking about human being. Allah is talking about people. Allah started with light. Allah said this light is in houses. And the third verse, Allah says, Rijalun. Allah is telling us that he is talking about people. What kind of people is Allah talking about? Allah says, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bayn. He said, these are men, these are people that whose neither trading, transaction, or any amusement diverts their attention from anything. From what? From the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. If we look at this particular statement of Allah subhanahu wa ta'ala, that these people, nothing diverts their attention. Me and you, once in a while, something diverts our attention from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah is talking about this particular people that nothing diverts their attention from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm just trying to introduce the Ahlul Bayt to us. Allah is talking about the Ahlul Bayt here. These are the people, special people that Allah has created because of us. And their love has become mandatory upon us. Because most of the time, something diverts our attention from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. There are some of us, we are followers of Ahlul Bayt, we love the Ahlul Bayt. But once in a while, maybe they show football, maybe Chelsea, Man U and so on. They say, oh, let's go and listen to Sheikh. You say, okay, let me quickly watch this match, Man U and so on. So our attention is diverted. But Allah is saying nothing diverts their attention. When we look at another verse from the Holy Quran in respect of something diverting people's attention, let us take a brief look at Surah Al-Jumu'ah. When we look at Surah Al-Jumu'ah, where Allah says, from the beginning, when you look at the arrangement of Surah Al-Jumu'ah, Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya li salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah. This is not the first verse that was first revealed. What actually happened before the revelation of this verse is, I think it should be in the third verse where Allah says, وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَأَوَنْ فَضُّ إِلَيْهَا فَتَرَقُوكَ قَائِمًا. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam will stay within the minbar on the Friday Jumat service, and he will be talking. The companions seated around the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam will be seated with him. But when the announcement comes that their merchandise has come from Syria, what will happen? They do what? They leave the Holy Prophet. Allah says they will leave only the Holy Prophet standing. The companions, I'm not talking about the good companions that we know, but there are companions that will hear that their container has arrived in Lagos and they will take off. So that most of these people, Allah is telling us that people whose trade, merchandise, amusement divert their attention, these are not the people we should establish full love for. But we should establish our love for who? The people that Allah subhanahu wa ta'ala has created such that amusement, transaction, merchandise does not divert their attention. And who are these people? These are special people. I'm talking about the Ahlul Bayt. Please, for the love of Muhammad and Al Muhammad, Salawat ala Muhammad wa Al Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa Al Muhammad.
Alhamdulillah, we were told, because like somewhere within our own environment, at times we will say Salat for the Prophet, they will say it reluctantly. But we have seen it here that the love of Ahlul Bayt is in us. When Muhammad is being mentioned, our body vibrates. Please, Salat ala Muhammad wa ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
The topic we're discussing, as I've rightly said, is our obligation for the love of Ahlul Bayt. And I said, we'll talk about what is Ahlul Bayt. So most of the times, when we talk about Ahlul Bayt, people continue to question us. You talk about Muhammad and his household, and you don't talk about his wives, you don't talk about his uncles, you don't talk about his cousins. So what do you now mean by Ahlul Bayt? And ordinarily, when we talk about the household of a man, you talk about his wife, we talk about his children, maybe possibly you can include his uncles and his cousins. But why is it that when we talk about the household of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we say they are special people? They are special people. So what is Ahlul Bayt? I'm not talking about who are the Ahlul Bayt now. What is Ahlul Bayt? The common hadith of Kisai that we used to read, when we sit down and look at it closely, there is a particular part in Hadith al-Kisai that Allah subhanahu wa ta'ala introduces the Ahlul Bayt. I'm not talking about the part where the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sits down and requests for the Kisai, the cloak. No. Fine. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam requested for the cloak. He sat down under the cloak. Shortly, Imam al-Hasan came in and joined him there. Under the cloak, Imam al-Hussein also came and joined him under the cloak. Imam Ali came, Sayyida Fatima Zahra came and joined the Holy Prophet ﷺ under the cloak. But the Holy Prophet ﷺ raised his hand to pray that Allahumma inna haulai ahlu bayti, that these are my household. The Holy Prophet ﷺ introduces the ahlu bayt. Fine. But let us see, because some people might also be doubting this. We want Allah subhanahu wa ta'ala to introduce the ahlu bayt.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Having, as in, completed within the Kisai, what happened? Allah subhanahu wa ta'ala made a call. If we look at that hadith of Kisai closely, Allah says, Ya malaikati wa ya sukana samawati. Allah calls all the angels in heaven, all the dwellers of the heaven. Allah subhanahu wa ta'ala call upon them. Why is Allah calling upon the angels? Allah wants to introduce the Ahlul Bayt. Now, then what did Allah say? Allah says, Inni ma khalaqtu sama mabniya wala ard madhiya wala qamara munira wala shamsa mudhi'a wala falakan yadur wala baharan yajri wala fulkan tasiri illa fi mahabbati haulahi khamsatul ladhina tahta al-kisai.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Allah is introducing the Ahlul Bayt. But the angels, they didn't still know who the Ahlul Bayt are. Then Allah proceed. He says, Hum Ahlul Bayt Nubuwa wa Ma'adinu Risala. This is the meaning of Ahlul Bayt. Ahlul Bayt means Ahlul Bayt Nubuwa wa Ma'adinu Risala, the holy house of prophethood and the core of the message. So the core of the message of Al-Islam is the Ahlul Bayt. That is why the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, he said, for everything there is a foundation. And the foundation of Al-Islam is what? Hubb Ahlul Bayt. Is the love of what? The Ahlul Bayt. So it means if you don't love Ahlul Bayt and you are practicing Islam, I'm sorry, you might just be wasting your time. Because Allah subhanahu wa ta'ala himself said, these people, he says, this is the household of prophethood and the core of the message. If you don't know Ahlul Bayt, it means you don't even know the core of the message. That is what it means. Then, Allah did not stop there. Allah didn't want to keep us in suspense, so he wants to mention their name to us now. As he has mentioned their names to the angel, to the angels, then he said, Hum Fatima wa ba'aluha wa abuha wa banuha. At this point,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Please, I want us to take note of something very important here within this introduction that Allah subhanahu wa ta'ala has made. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is there. Imam Ali alayhi salam is there. Imam al-Hassan alayhi salam is also there. Imam al-Hussein is also there. Sayyida Fatima al-Zahra is there. But Allah did not introduce the Ahlul Bayt by calling his beloved prophet. He just mentioned one name. He said, Humu Fatima wa abuha wa ba'aluha wa banuha. Why calling Fatima? Why Fatima? It shows that Fatima is also another core within the message. Fatima there is the center of attraction. Fatima there is the pillar. We have to Please, I know we use the Hadith of Kisai for prayer, but we can study it again and again so that this important message can reach us. So Allah mentioned Fatima to Zahra alayhi salam first. Then Allah mentioned the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ali, Imam al-Hasan, and Imam al-Husayn alayhi wa sallam. I've just introduced the Ahlul Bayt. I've just talked about what the Ahlul Bayt is. Now, we'll continue to look at several verses of the Holy Quran that also introduce the Ahlul Bayt. There are common verses that we read on daily basis, but maybe we just play with such verse without pondering over such verses. Inshallah, we'll start with Surah Al-Waqiyah. In Surah Al-Waqiyah, when we read the particular part where Allah says, "Innahu la Qur'anun kareem fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin." Allah says, "Innahu la Qur'anun kareem." He said, "This is the Quran, most glorious, most honorable. Fi kitabin maknun." Allah is telling us that the Quran is in another book. Allah says, "Fi kitabin maknun," that the Quran is in kitabin maknun. Then our scholars, our sheikh, revealed to us that kitabin maknun is lawhul mahfuz. That Quran is in another book known as kitabin maknun. Then, but Allah says, "La yamassuhu illa al-mutahharun." Allah says, "None touches the book except al-mutahharun." What is the meaning of al-mutahharun? Except the purified ones. No one will touch the book except the purified ones. This is another parable in the Quran. If Allah says no one touches the book except the purified one, does it mean touching the book like this? Because me, I'm touching the book now. So, and Allah says no one touches the book except the purified ones. But I'm touching the book, I'm holding the Quran. It means no one can tell you what the message of the holy book is talking about except the purified ones. So the question now... So this is another big research for us. So who are the purified ones? We have to start again. Allah says no one touches the book except the purified ones. We have to now search. Who are the purified ones? Then, we'll go back to the Quran again to pick the answer from there. In the common verse, the ayat al-tathir that we all know, where Allah subhanahu wa ta'ala says, "Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira." So what's the meaning of this verse? Allah says, "Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt." Allah says he wish to do what? To purify you, all members of the household. Let us pause here. Allah did not say, "Innama yuridu Allahu liyudhiba minkum." Allah says, "Liyudhiba ankum," because if it is liyudhiba minkum, then people will have excuses. People will say, okay, the Ahlul Bayt, they are dirty, so Allah clean them. Allah purifies them. That's the way to interpret it. If Allah says, "Innama yuridu Allahu liyudhiba minkum," it means, oh, all you members of the Ahlul Bayt, fine, you are dirty, but I'm cleaning you, I'm purifying you. But Allah says, "Liyudhiba ankum." It means these people, they are already clean, so He stopped uncleanliness to get to them. This is the meaning. Because Allah knows us before He created us. He knows some of us will have excuses about the Ahlul Bayt. So some people will come up with excuses that, okay, if it is liyudhiba minkum, you say, oh, they are dirty, that is why Allah cleans them. But Allah says liyudhiba ankum. He stopped uncleanness from getting to them. And to do what? To give them thorough purification. This is Ahlul Bayt. These are the Ahlul Bayt. Most of the times when we discuss with people, they say, okay, you are talking about Ahlul Bayt. In one of these verses, you say Ahlul Bayt. Okay, tell me, show me the name of Ali there. Show me the name of Fatima Zahra there. Show me the name of Imam al-Hassan there. Show me the name of Imam al-Hussein there. When you talk about, as in you quote verses and you say, Allah is talking about Ahlul Bayt, Allah is talking about Ahlul Bayt, then we can come up with so many verses of the Holy Quran that talks about the Ahlul Bayt. Inshallah, we'll give few examples tonight. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah, we are introducing Imam Ali now. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam continues to give the message, preach the message, you know, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was given the message at the age of 40. He spent 13 years in Mecca conveying the message. He spent 10 years in Medina conveying the message. The Prophet died at the age of 63. So 40 plus 13 plus 10, you have a 63. When the Holy Prophet ﷺ continued to convey this message, some people still continue to doubt the Holy Prophet ﷺ. To an extent, they said, no, he is not a prophet. Like what we have in Surah Al-Ra'd, where Allah says, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. He said, they tell the Prophet, you, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you are not a messenger. Then, what did Allah say? Allah says, "Qul," tell them, "Kafa billahi shahidan bayni wa baynakum." Allah says, I am enough. I am sufficient. I suffice as what? As a witness between you and them. This would have been enough. But Allah still continues. Allah says there is another witness. There is another witness. Then Allah says, وَمَنَ عِنْدَهُ عِلْمٌ كِتَابٌ. And that person that also has the knowledge of the book. So who is the person? Apart from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah says there is another witness. Allah says, وَمَنَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. And that's one that has the knowledge of the book. And when you put the companions together, you group the companions, you say, who is most knowledgeable among the companions? Who knows the Quran better? Who understands the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam better? So Allah is talking about Imam Ali alayhi salam in this verse. When he says, وَمَنَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, it will be okay for Allah to say, I'm enough as a witness. But Allah says there is another witness. So they will come up to say, but Ali is not written here. Then we'll put forth another question. Who is most knowledgeable that you think Allah may be talking about here? They will say, ah, it's Imam Ali. So it becomes very clear. So there are verses of the Quran that introduces the Ahlul Bayt to us. But maybe as a result of oversight, or maybe we are rushing, we tend not to wait. Inshallah, we introduce Imam Ali again with another verse of the Holy Quran. It is very, very important. I'm still within the topic, please, because I'm introducing the Ahlul Bayt. I can't tell you to love the Ahlul Bayt without you knowing the Ahlul Bayt. So it is better we know the Ahlul Bayt. In another verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, although this is a long narration in the Quran, each time Allah says Alam Taro in the Quran, it is very, very important. We don't rush, we stop. Just like Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashab Al-Fil. When Allah says Alam Taro, it means, have you not seen, or didn't you observe, didn't you watch? Meaning we are supposed to watch, we are supposed to be careful, we are supposed to do what? Flashback. Each time Allah says, Alam Tara. In this verse, in Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Alam taro ilal mala'i min bani Israel min ba'd Musa. Allah is telling us that didn't we flashback about who, about those chiefs during, after the prophet Musa that come to do what? Alam taro ilal mala'i min bani Israel min ba'd Musa. Allah says, إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ بَأَثْ لَنَا مَلِكَ. This group of people, they went to meet their prophet to tell them to choose a king for them. This king will do what? نُقَوْتِلُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ. This particular king will lead them to fight in the way of Allah. Then, قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَالَ أَلَّا تُقَاتِلُوا. Then the prophet of that time, the Nabi, said, what about, okay, if you are being instructed to fight in the way of Allah and you choose not to do so, then قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلَ اللَّهِ. So what is wrong with us that we will not fight in the way of Allah? وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا. After these people have deprived us of our houses, they've sent us of our houses. مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. They've even, our children have become slaves. Then Allah says, فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ. When it was decreed to them to fight, تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. They all left, they ran away, except few of them. But what happened before the war? Allah says, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمُونَ. Allah says, He knows the wrongdoer. The story continues. Allah says, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ. Their prophets said to them, إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Allah has chosen for you now a king. Allah has chosen, because you are the one that come to make a request. Choose a king for us. Choose a leader for us that will do what? That will lead us to fight in the way of Allah. So the prophet is telling them now, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Allah has chosen for you somebody. Who is the person? طالوت, as your king now. Then, these people that come to meet the prophet, they want to ask a question again. You know, the children of Israel, they ask question, go and do sadaka. They say, what kind of sadaka? They will tell them, this is the sadaka. Kill a cow. Instead of them to go and do that, they say, what kind of cow? If you give them the, once the answer is given to them, they will ask, what color of cow? So they ask a lot of questions. It is the same question they are asking now. So they ask their prophet. They say, Qalu. You know, the prophet has disclosed to them the person that's supposed to be their king. Who is the person? Talut. Then Allah says, قَالُوا أَنَّ يَقُولُ لَهُ مُلْكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. He said, how should Talut be a king over us while we are more worthy to be what? To be kings. Why should Talut? And they said, Talut, he's just a very simple person. He doesn't have money. He's not rich. They said he sows what? He makes leather. I mean, he makes shoes, sandals with leather. That is his work. So, having said this, that Talut should not be a king over them when they are more worthy of being a king. Then, they give a reason why Talut should not be their king. He said, وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٍ مِّنَ الْمَالِ. That Talut does not have money. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ. Their prophet is telling them now, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. That Allah has chosen Talut over you because of two things. Allah has given Talut what? Allah has spread it for Talut. Two things. And what is it? Bastatan fil ilm. Allah has given him knowledge. Wal jism. And what? The bodily strength. Talut has strength. Allah has also given him knowledge. At times, people ask the question, what are the criteria to be used in choosing a leader? Because some people say the Prophet ﷺ never chose a leader for us. Then, and that Islam did not lay the foundation, or Islam did not set the proceedings of choosing a leader. But Allah is introducing it to us now in the Quran, that Allah has given Talut two qualities, two good qualities. And what are these qualities? Allah has given him what? Knowledge, and Allah has given him strength. So let us take a look at the people that exist during the lifetime of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. When we talk about knowledge, who is more knowledgeable apart from the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Who is the person? Imam Ali Alayhi Salam. Salli ala Muhammad wa And when we talk about the battles, starting from the Battle of Badr, the Battle of Uhud, most of this battle, we know what Imam Ali did. So when we talk about bodily strength, Imam Ali also has this. So with these two qualities, Imam Ali is the leader of the Ummah after the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, as chosen by Allah Subhanahu Wa Ta'ala himself. But we choose to put that aside. We say, oh, Imam Ali, okay, he has knowledge, he has the strength, but he's too young to be a leader. So we are not supposed to use this as a criteria, as in, okay, somebody is too young or somebody is small to be a leader. No, in Islam, this is not done. So I've just introduced Imam Ali from the Ahlul Bayt. I have just some few minutes left. There are certain important hadiths that I actually want to introduce concerning the love of the Ahlul Bayt. Please, I have to rush over it. During the lifetime of the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, the Holy Prophet sallam called Abu Dharr Ghifari and was admonishing him. He was talking to him. He tapped him, and the Holy Prophet sallam said, "Ya Abu Dharr," he said, "Oh, you Abu Dharr." He said, "Man ahabbana ahlul bayt," whoever loved us, the ahlul bayt. Whoever loved us, the ahlul bayt, falyahmadillahu ala awwal an-ni'am. The person should thank Allah for the first bounty, for the first blessing. Meaning, if you love the ahlul bayt, you should thank Allah for the first what? Allah says, the Holy Prophet says, awwal an-ni'am. He said, you should thank Allah. For what? First blessing, first bounty. Let me put it this way. Then Abu Dharr Ghifari paused and asked the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Qala ya Rasulullah, wa ma awwal an-ni'am?" What is this first bounty? What is this first blessing? Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, he said, "Tayyibu wilada." He said, it shows you are a legitimate child. For the fact that you love Ahlul Bayt shows you are a legitimate child. Then the Holy Prophet ﷺ continued, he says, "Innahu la yuhibbuna illa man taba mawliduhu." He said, it is only the people who love us, people who are born legitimately, will love the household of the Holy Prophet ﷺ. Even in another narration, the Holy Prophet ﷺ says, "La yubghiduna illa man khabusat wiladatuhu." He said, none will hate us except the one that has a problem concerning his birth. Even at times, during that particular period, the people that are closer to the Holy Prophet, I'm talking about the good companions, they say, test your children, whether they are your children or not, with the love of who? Ali. So inshallah, in another narration, the Prophet says, وَلَكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ. I think I've mentioned this particular one before. Then another narration states, مَنْ أَحَبَّنَا فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَنَا فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ. Whoever loves us, loves Allah. Whoever hates us, hates Allah. In another narration, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, he said, "Hubbu ala Muhammad yawman." If you love who? the household of the Holy Prophet Sallam just for a day, just for one day. The Prophet says, "Khayrun min ibadati sana." So people can continue to worship Allah for 1,000 years without the love of Ahlul Bayt. You know what it means? It means you might just be wasting your time. In another narration from Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he says, "Inna fawqa kulli ibadatin ibada." Inna fawqa kulli ibadatin ibada. Wa hubbina Ahlul Bayt afdalu ibada. This is another beautiful narration. Muhammad. So there are so many narrations that we can actually disclose, but because of time, finally, we'll just introduce one particular verse of the Holy Quran that says, "Kul la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Allah says, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad." Allah says, tell them, because the other prophets that have actually come to disclose the message of Allah to mankind, the people used to ask them, okay, with this prophetship, all this stewardship concerning prophetship that you are doing for us, what do we give you? How do we reward you? They say their reward is with Allah. All the prophets says this particular statement, that their reward is with Allah. But when it comes to our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah changed the statement. Allah says, Muhammad should not say his reward is with Allah. Allah says, "Kul, tell them, la as'alukum alayhi ajra. I did not seek for any reward. I did not ask for any reward from you. Illa al-mawaddata fil qurba, than for you to love my nearest relative." So this is the message given to us by Allah from the Holy Quran. Please, for the sake of time, respected brothers and sisters, esteemed scholars, Alhamdulillah Rabbil Alameen, we thank you for giving us this privilege to be in your midst. And inshallah, we hope that the next time we are called upon, the Sheikh from our environment will come to do this presentation, not a student like us. وصلى الله على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قول ما عن شمال موسى محمد موسى سوسي مو أول مكودة كل ما مك كلاشينا sai yazo sai haka yayi haka yayi haka su mallan suka fance shi suka yi mana bayani bayan da ya gama mun wadatas amma kuma gashi ne ya shiga da mu an hi wayansu koguna mun shiga kogin alqurani sannan muka dawo ga hadisi muka kuma dawo ga an hi fege ilimi wanda yake ba wanda ya kai Imam Ali alaihi salam kamar da nace tun daga an hi mukaddima din cewa to tun daga an hi babu lokaci kuma su mallan sun dawo daga tafiya zan sai anan roki alfarma su mallan dan ce mana wani abu dan mu faidantu da kuma mu samu sakon da zamu rike mu kai can kauyuka inda muka fito na haka bi hubbi zat zaki irfa'u sawtakum ala salawat ala muhammad wa ali muhammad
allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad
أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ضربنا بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء إن شاء الله من قولي قري الشيخ محمد موسى تونم فا طالبين شيهيني in da shehin ne fa muna fata insha Allah nan gaba shi sheikh din zai zo insha Allah ban san ya me shehin zai fada ba amma dai gashi dai mun ji na dalibin sa zan yi dan taliki dan kadan domin shi maganar da yi ya nuna mana daga mazancinsa shi dama mabiyin Ahlul Bait ne, kuma yana magana ne da wanda suke bin Ahlul Bait. To masu kuma kamar da yawa wanda da yake mana makon haɗin kai ne, mukan so ne ya zamana mu ɗauki kowa a jirgi guda. Wato kar mutum ya ga cewa kamar ana ƙoƙari ne a gayyace shi ya shiga wani abu daban, kuma ba shi ne manufanmu ba. Abinda muke ƙoƙari mu fahimta, al'umma ta fahimta shi ne shi wannan saƙo shi guda ɗaya ne. Saƙo ne guda ɗaya, Allah ta'ala ya aika manzansa da shi kuma manzo ya isa. Amma al'umma yadda take yanzu, to tana da yawan gaske da fahimtanta ya barbazu daban-daban, amma mun ɗauki dukkan al'umman gaba ɗaya a matsayin al'umma annabi. To kuma muna son ne duk gaba ɗayanmu mu zo ya zuwa fahimta daidai gwargwado na cewa abinda muka yi fahimci cewa shi ne addini mai ƙoƙari ne mu kawo hankulanmu ya zuwa gare shi. Kun ga a cikin Alƙur'ani Allah ta'ala ya kira ma ya zuwa ga kalimatin sawa, wanda aka kira Ahlul Kitabi ila kalimatin sawa in bainana wa bainakum Allah na abuda illa Allah wa la nushriku bihi shay'a wa la kaza ga kaza. Wato ainihin kalimatin sawa yana da muhimmanci, wato akan me muka haɗu ya zama mun ƙoƙari mun fahimci wannan. To ainihin Allah ta'ala dama bai taɓa ɗora ma mutane wani abu ba sai abinda hankalin suke iya ɗauka. A wani wurin nake karantawa ainihin ina jin faɗin Sheikh Saduq ne, ban kiya ko a sawabar amana a wani littafi nasu yake cewa da a ce, ina jin ko tamamin ni'ima ne, yau tamamin ni'ima ne littafi sai yake cewa da a ce hankali ba zai ɗauki ya zama an aiko mutum manzo ba, to da Allah bai aiko mutum manzo ba, sai idan hankali zai iya ɗauka ne, sai a yi hankali zai iya ɗaukan abu sannan Allah yake samu mutane. Yanzu inda za mu sa hankalinmu ne kawai da tunaninmu, sai mu ga cewa to yanzu hankali zai iya ɗaukan cewa Allah ta'ala ya aiko mutum? Eh, Allah ta'ala cewa mai hana mutane su, ba wani abin da ya hana mutane su imani sai idan sun ce Allah ya turo mutum. Abin mamaki, wa ma mana annasu an yi uminu idza an qalu illa an ba'atha Allahu ewa. Wato ani ba abin da ya hada mutane, ya hana mutane su imani sai dun sun ce Allah ya aiko mutum manzo. To kuma suna cewa to me yasa ba aiko mala'iku ne ya zama kaman su, kuma abin zai sake rikirkice musu su ce ba mala'ika bane mutum, saboda dole a sashe kama da mutane. To hankali farko, hankali ya yarda cewa a wanda ya dace ya zama ainihin yana magana da mutane tun su fanci saƙo shi ne mutum ɗan uwansu, domin in mala'iki ne ba ɗan uwansu ba zai waye koya musu abubuwa har su zama dace da wannan saƙon ba. Alal misali, shi mala'iki baya cin abinci, baya bacci, baya gajiya, to kaga ya zai kuwa maka azumi? Ni ce ya jama'a akwai azumi, sai ce don kai baka ji abinci, baka jin yunwa, kuma da zai ce da zai wa'azi in ya bin mala'iki ne fara wa'azi yana iya yin awa 70 yana yi. To in ya ga mutane sai ka sai ce ba su son wa'azi, ya suke yin gangidi saboda shi baya bacci kuma baya gajiya, saboda haka shi bisa ɗabi'ansa bai dace ya zama shi ne zai magana da mutane, saboda ba zai iya koya musu ba. Ainihin sai ya zama na mutum ne shi ɗan uwansu. To abinda ya sa nake faɗin wannan shi ne, to har walayau a cikin mutane ɗin yanzu hankali zai iya fahimtar Allah ta'ala ya aje saƙonsa a wani gida? Hankali zai iya ɗaukan wannan? Sai mu ce to baka gama al'adar mutane ba, su ma suna yin gidan sarauta, har ma kaman Ibn Khaldun da yake bakin yake a littafinsa muqaddama yana nuna kamar samar da daula yana nufin samar da dynasty gidan sarauta domin ainihin gidan sarauta da sarauta abu guda ne sai idan an sami kafa gidan mulki ne ake wanda uba ke ya dake gadon uba sannan ne ake samun daula a nizamin su wannan lokacin kuma kusan har yanzu haka nan ne illa yanzu ko da ke mutane suna kara kura amma har a kasashen da ake cewa jumhuriya ne suna da ainihin gidajen da suke girmamawa ko America ne daga ganin su suna gina gidan Kennedy har yanzu suna girmamawa su da waɗansu gidaje wanda suke ainihin bisa jini suna nan suna ganin su da darajar cewa daga su ne ainihin kamar masu riko da nizamin su har ma kuma duron da za su iya sashe musu aiki sai sun ga cewa biyayyansa na tare da wannan gida to balantana kuma sanannen abu ne cewa su mutane sukan ɗamfara abu da gida ɗin saboda haka hankali ba zai inkarin Allah ta'ala ya aji annabci misali a wani gida ba kamar yadda ya maida annabi Ibrahim abul anbiya kuma kamar yadda manzannin ya koyar da mu yadda za mu yi masa salati ya ce shigen irin wadda Allah ya yi ma Ibrahim da Ali Ibrahim kuma Allah ta'ala yake cewa inna Allah astafa Adam wa Nuha wa Ali Ibrahim wa Ali Imran anil alami dhurriyatan ba'daha min ba'd yanda ya nuna cewa Allah ta'ala ya zaɓi wani gida ga sunan zuriya bayan zuriya wato kenan hankali zai iya ɗauka cewa Allah ta'ala ya aje saƙo a wani gida to hankali har wala yau zai iya nuna mana cewa to Allah ta'ala bayan ya aiko manzon ƙarshe wanda yake daga shi ba wani annabi to yana iya barin mutane haka nan kawai su tafi sai ya zama kawai kowannensu ya ga dama yana iya fassara addini ya ce ya bar musu kitabu wa sunna sannan kuma sai mutane suwa za su fassara kitabu wa sunna ɗin sai su haratu su ta fassaran kitabu wa sunna ɗin to in kuma suka kasa fassara kitabu wa sunna ko kuka samu saɓani fa duk sun zama daidai kenan ko kuma inda su kuskure to duk da haka ko sun yi kuskuren sun tsira domin masu ce mana manzo Allah ya bar mana kitabu wa sunna ne tattara su ka gani ka ce musu okay mene matsayin ka za a sunna sai sun malamai goma ne amsa goma za ka iya samu to kun ce annabi ya bar mana sunna ta yi aka kuka saba a sunna kuma ce mana ya bar mana to me wannan ayan ta kitab din me take nufi sai su baka fassarori daban-daban to yanzu ina ne inda za ku koma wanda kuke da suka cewa wannan wurin kuka koma gare shi ba mushkila daidai ne da abinda annabi yake nufi in aya ce kuka yi saɓani a kai a ina ne za ku tabbatar da cewa in kuka koma wane ne za ku koma gare shi in kuka koma gare shi kun tabbatar da cewa zance ya ƙare wanka misalin a karatunmu ne wannan Nahjul Balaga manzo Allah yana yabon Abu Zar yana cewa ma aqallatul gabara wala adallatul hadra min zi lahjatin asdaqu min abi dhar ba wato ainin rana ba ta haske akan doron ƙasa ko kuma itatuwa suka inuwa akan ƙasa akan wani matafi a doronta wanda ke magana wanda ya fi Abu Zar gaskiya wannan ya nufin kaga idan Abu Zar ya gaya maka magana ka tabbatar gaskiya ne don an wanke shi sai aka tambaye shi da me Abu Zar ya sami wannan matsayi wannan fifiko sharaf da fadala sai ya ce saboda ya kasance yana fifita Ali dan uwan manzon Allah ya ce kawala duz azazance kuma yana harwala kuma sai ya ce cikin abin da ya ce yana son masoyinsa yana kin makiyinsa yana gaba da mai gaba da shi da wannan ne ya sami wannan daraja kaga kenan ashe a ko dan su mutane da in aka bi su ne ake zama irin wannan wato kaga nan yana maka kaga dalili dalili shi yana bin Ali idan Ali ya magana ya yarda ba wani sabawatan tam Ali ne ya fada خلاص bai da ra'ayi qawala innahu kana yafaddalu aliyan qawala Ali ne ya fada shikenan خلاص an gama me ra'ayinka ra'ayin Ali alhaqu ma Ali ma alhaqu wa alhaqu ma Ali Ali ya ce kaza خلاص an gama ba wata magana to Ali yana son kaza ina so Ali ba ya son kaza ne ba ma na so wani yana son Ali ina son shi wani ba ya son Ali ba na son shi to da wannan ne ya samu wannan daraja ya zama shi yanzu to kaga yanzu shi idan Abu Zara ya ga maka magana sai ta zama maganan nan Ali ne ya fada yadda Ali ya fada ya ga maka me ya ga maka yawa shine in kuma ka ji ya ce maka wani ba mutumin kirfi ba ba na kaunansa ka san wannan mutumin makiyin wani ne yawa shine ai da wannan ya samu wannan daraja din to bisa hikima irin na Allah ta'ala sai ya sanya cewa wannan addini zai wanzu kamar yadda wannan manzon ya zo da shi da waɗansu mutane wanda kowannensu kaman maza Allah kuma har ya zuwa ranar hurin kaho wannan shi mai da wannan manzo cikamakin annaba annabin ƙarshe kuma ya mai da addininsa addinin ƙarshe in har zai yi a bar maka kitabu wa sunna wani abu ya taso a neme shi a kitabu a rasa a neme shi a sunna a rasa a tattara malamai kowa ya ba da ra'ayi a ruɗe to zai zama dole a turo wani annabi sabo wannan lokaci na science da technology in abuwa suka fito sababbi mu sani ba ya credit card ya stock ya kaza malamai mai ra'ayin ku kaza to a kawo annabin wannan zamani na science da technology in ba ka bi mutane za su bace to amma Allah ta'ala ya shirya shi wannan manzon shi ne na ƙarshe sai ya zama akwai waɗansu mutane ɗaya bayan ɗaya waɗanda su waɗannan mutanen in ka gansu ka ga annabi in ka ji zancensu ka ji zancen annabi in ka ga aikinsu ka ga aikin annabi ba saba a kowane zamani kuma akwai guda ɗaya to wannan shi mai da addinin darab to Allah ya ga dama dun fifiko nasa ne ya ga daman cewa waɗannan jinin annabi ne kuma wannan girmamawa ne ya yi annabi wanda bai mu wani haka nan ba tunda ainihin da annabi Ibrahim aka ce Allah ta'ala ce inni ja'iluka lin-nasi imama yace wa min dhurriyyati qala la ya'lamu adh-dhalimin wato ma'ana banda adh-dhalimai amma na annabi Ibrahim tun bayan shi duk annabawa zuriyansa ne abul anbiya ake ce musu har da wannan manzon sallallahu alaihi wa alihi amma wani kuma imam Hussein alayhi salam ya kafa musu hujja a ranar Karbala da cewa da wannan ayin inna Allah safa Adama wa Nuha wa Ali Ibrahim wa Ali Imran na da mai ce to ni ina cikin waɗannan Ali Ibrahim inda aka Allah ya zaba wannan ya nuna cewa waɗansu zababbun mutane ne wanda ainihin suka wanzu har ya zuwa lokacin wannan manzon daga shi kuma akwai waɗansu zababbun mutane wannan shine wanzar da addinin da ina fadin wannan ne to sai mu tambaye mutane wannan hankali ya yarda da shi sai shi alama na hankali baya inkarin shi hankali misali hankali zai ya yarda cewa Allah ya aika annabi amma hankali ba zai iya gane cewa annabin nan ya isar da sako ya tafi shine addini shine annabin mu kuma mu gan shi ba mu zamani da shi ba kuma ya bar mana kitabu wa sunna kuma mun saba a kitabu wa sunna kuma shikenan wannan yana nufin kenan in mun kuskure dole a karbi kuskuren tunda ba wanda zai gyara kuskuren ya dole ya zama daidai in ba ka bin kuma ka je wajen Allah ka ce ai ba haka ayan take nufi ba sai mu ce to ai laifin ka ne Allah kai ne ka turo littafi wanda ya kawo littafin ya tafi yau shekara 1400 da yan kai mu ba gane abin da yake cewa mun dauka haka ne kuma malamai haka suka ce mana
saboda haka laifinka ne sai ka kai mu aljanna kawai ba wani matsala ba haka bane sai mana tunda aini zai hanka zai zama kenan eh zai zama laifin Allah ne tunda gashi an bar mana abu mun sassaba akan shi kuma ba mu inda zamu ruju'i mu tabbatar da cewa haka nan shine daidai a cikin wannan tunda aka yi shahara da Imam al-Mushakkikin shine Farul Razi ana ce mishi Imam al-Mushakkikin saboda ya sa shakkoki aka abuwa da daman gaske har ya girgiza tunanin mutane sosai saboda mutun ya yi dabaran da zai saka sai zai giriri daka sosai saboda har ya taba cewa shi ba Imam al-Mushakkikin ne bane saboda baya shakkan isman Sayyida Zahra to a cikin zancen sa ko da ke ina tsamanin zancen sa yana yi ne don ya sa mutane a hankali cikin hankali yace lallai ilallah wannan ayan da take cewa ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yace to wannan ya nuna sadiq din nan kowanne daga cikin sadiqin nan da jumlan sadiqin gaba da kowanne sadiq dole ya zama ma'asumi tunda Allah ya ce kun ma'ahu wanda yake nufi in kana tare da shi dole ba za ka bace ba to yace to wannan yana nufin kenan dole shi wannan ma'asumi domin in dai zama Allah ce maka kuma a fulan sai fulan ya zama ya bace to lalle ya zama ya zama hujja akan Allah dole ne sai ce to kuma wannan yana ga maka abin da shi Farul Razi ya fadi sai kuma sai ce to amma wannan yana nufin kenan dole kowane zamani akwai akalla sadiq guda daya wanda dole shi wannan mutumin ma'asumi sai kuma sai shi amma ba za mu iya gane shi ba za mu gane cikin mutane sai shi to kuma to da za a yi to mutane suka yi ittifaki al'umma ta ittifaki akan abu aka zama ijma'i zai zama ma'asumi ina tsammanin yana so ne ka gane abin da yake fadi ba hankali a ciki bayan ya gina maka hankali ya zo ya rusa domin aka ce akwai ma'asumi sai aka ce ba a gane shi ba sai aka ce amma in muka ittifaki mu da ba ma'asumai ba muka ittifaki akan abu to abinda muka ittifaki akan shi ya zama ma'asumi to idan aka ce ga mutane ba ma'asumi a cikin su muku arithmetic wannan mutumin yana da isma guda nawa sai a ce zero wannan fa zero isma zuwa zero isma to sai aka tattara ko su kan miliyan nawa ne zero plus zero plus zero plus zero is equal to what kaga idan aka tattara abin da ke ba isma bane sum total din is not isma saboda haka dole ne ya zama wannan ba zai zama ijma'in mutane ya zama ma'asumi ba za a kafa mana hujja da ijma'i ba dun da ma ana ijma'i manonin ma turo annabi ko an turo sai ce ya jama'a ku yi ijma'i sai tafi abin shi ko ai ya gama in kasantuwan Allah ta'ala ya zabi wani gida ya ɗaukaka gidan ya kuma soyatar mana da gidan ya ce mu bi wato ainihin wannan ni'ima ce babba ni'ima ce babba kuma har ma akwai fassarar wanda tus'aluna yawma idhin 'anil na'im da suka ce wai zai tambaya dangane da ruwan sanyi wai da fadi takalmi fadi saboda zafin rana to har Imam Ja'far Sari yake ce musu kuna ganin yanzu da ainihin zaka je liyafan wani ka je ka bakunci wani mutum sai ya kawo maka ruwan sanyi ya kawo maka abinci sai ka ci yana ya cancanta ya maka gori ka zo liyafansa ya baka liyafa ya kai mishi sai suka ce ai wannan guri zama wani abu kai ne kai bako sai ka ba bako ruwan sanyi sai ka ce ba ni na baka ruwan sanyi ba to kai mutumin kirki ne to ai kaga wannan to in ya zama wani mutum ya an bakunce shi shi ba ya yi ma bako gori ko ka ga ba abin da ba daidai bane me yasa za ku jingina ma Allah Allah ta'ala ya yi ka tsora ka a doron kasa ya saukar maka da ruwa ya kasha sai ya ce me yasa kasha in dai har mutum zai zaka bakunce shi ya baka abinci ya maka gori ka ci ba mutumin kirki bane ya za irin wannan abin ka ci Allah ya yi sannan sai shi suka ce mishi to wani ni'ima za a tambaye mu yace ni'iman wilaya wilayatuna ahlul bait saboda wannan ba karamar ni'ima bace a ce kuna da inda za ku koma domin ku sami mafita akan komi don sauran mutane baganiya suke ko ku za ku iya koma to za a tambaye ku dangane da wannan wannan ni'ima din to kaga kenan aje wannan gida da samar da shi dindindin har babban ni'ima ce kuma Allah ta'ala ya sa soyayyen su a zakatun mu'mini kamar yadda Imam Zainul Abidin a gaban Yazid ya jawabin sa din nan da yake faɗi cewa ainihin an ba mu bakwai an fifita mu da bakwai a wani ruwa ko shida an ba mu bakwai an fifita mu da shida ko bakwai shi a wani ruwa to cikin abubuwan da aka fifita mu da shi daga ciki ya ce wal muhabba fi qulubil mu'mini muhabbat fi qulubil mu'mini an samu mawadda kai mawadda fi qulubil mu'mini an sa mana soyuwa a zakatun mu'mini duk mu'mini yana son ahlul bait in kaga mutum baya son ahlul bait to da walakin in kaga aka ce don wannan ko hata amma suna da ruwaya daga ummul mu'minin Aisha tace mun kasance a zamanin manzo Allah muna shakku dangane da yaro muna sanin ko kuma in ya girma ba mutumin kirki zai zama ba mukan aje shi ne a hanya inda Allah zai wuce in ya wuce sai mu ce kana son in ya dube shi ina son shi sai mu ce to mun san lafiya in ya dube mun son shi sai to tir mun san in ma shege ko dan banza to kaga an ba mu mawadda fi qulubil mu'mini wannan in dai mu kai mutum mu'mini za ka ga yana son halbi wannan an ba su ne wannan fifiko ne da Allah ta'ala ya ba su to sannan wato shi ma ni'ima ce babba sauraka in kaga kanka ka shafa zuciyanka kaga kai tsaf walayanka tana tare da a'immat ahlul bait kana son su to alhamdulillah sauraka kuma na biyu to kana kin makiyansu in kuma kana son makiyansu to da sauranka dole ne ya zama kamar wannan karatu man azin cewa yana son yana kin ya ma fara riki ya fara yana kin makiyin Ali yana sannan yace kuma yana son masoyar Ali wannan lazimi ne wato ainihin ba zai yi ya zama na ainihin kagwama son mutum da son makiyinsa a lokaci guda to wannan da yake magana ne kan son ahlul baiti wanda yake ainihin dukkanin makarantun nan duk sun yarda cewa duk tafsirai duk in ka dauko kowa ya rubuta tafsirin kace me fassara ma qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba to duk sun ce qurba din rasulullah duk dake a wayan surare wa alamu anna ma ganamtum min shay'in fa anna lillahi khumsu wa lirrasuli dhul qurba wani lokacin su zuku ban wai zu araba mutun ne a wurare da yawa araba zur qurba yana zuwa da araban annabi ne hadda wannan ayan humusi to duk amma sun sossoke wannan amma in ka ce musu la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba suna cewa qurba rasulullahi kuma suna da hadisi akan hakan da an ce daga cikin hadisan su akwai wani wanda aka ce wani balaraban kauye ya zo ya tambaye manzo Allah irin maganarsa gallazawa irin na ƙauyawa da ƙauyanci irin nasa ya ce masa kai ne kake cewa annabi ya aiko ka ya ce to da mai aiko ka ne ya ce za ka imani la kuma ni manzo Allah ya ce to wannan na yadda sai me ne kuma in ji ba ƙauye ya ce sai ka yi sallah ya ce sallah biyar ya ce banda sallah biyar ɗan ko wani sai ce sai dai in za ka yi lafina ya ce ba zan yi ba amma biyar ɗin zan yi sai me kuma ya ce sai azumin ramadana ya ce ban da wannan akwai wani azumi sai ya ce in za ka yi nafila ya ce ba zan yi nafilan ba ya ce sai me kuma duk manzo Allah ya gaya mashi to an gama baya gaya mashi da ayyukan ya ce eh abu ya rage ya ce mene mawaddata fil qurba to yake ba ya ce qurba ya au qurbaka wato in sai mako santana dangi na ko naka nan ya ce bar qurba ya ce wannan nayi sai ya juya sai manzo Allah ce wanda yake so ya ga aljanna ya dube shi wannan hadisin suna da shi yana nuna arbuce. To kaga su duk mawada tafir qurba duk gaba ɗaya sun tabbatar da cewa qurba rasulullah. To tambaya anan ya ake wannan mawadda din na wani ba wahabi da wani malamin wahabiya ne ya ce kaki shi fa abin fa ya dame shi. Shi ya ga su waɗannan mutane suna masu san annabi suna waɗansu abubuwa da saboda san annabi amma kuma ana cewa bid'a. Su ya ga su suna bukukuwa na murna a lokacin murnan ahlul bait suna kuma bukukuwan jaje na bakin ciki a lokacin bakin cikinsu. To ya ce to amma mu ga mun san mawaddatu fil qurba wajibi ne a cikin alqur'ani ya zo da shi. To amma me muke mu nuna so din? Domin in kana son mutum kana farin ciki da farin cikinsa ne kana bakin ciki da bakin cikinsa. To muka in suna yi wasu abubuwa mun ce bid'a ne. To mu me ina sunnat? Wannan shi yake tambaya. To amma ka san ko kwanakin ba an ce babban muftin Saudiya wannan makaho din ashe ya ba da fatawa cewa ainihin wannan tarurrukan da ake na maulidi bid'a ne mummuna kuma san manzo Allah ba zai yi da wai taro dare ɗaya yana haka da yin san manzo Allah shi ne ka wani taro dare ɗaya ba. To amma da za mu tambaye shi to kai ina ya kake nuna naka son na manzo Allah me kake yi wanda ya nuna kana son annabi? Mun ji ba ka yin maulidi ba ka yin murnan dare ɗaya amma me kake yi? Kiri ce a zuciyarsa ne ke son annabi ko? To akwai wani janibin da lazim ne tare da mawadda. Lazim ne duk wanda zai maka maganar mawadda dole ya gaya maka kuma ƙiyayya domin shi ne akasinsa. Menene so? Menene akasin so? Ki. So ki. To tare suke tafi. Ba za ka so mutum ka ki shi ba ne, a za ka so shi ne ka ki maƙiyinsa. Kai gaba da mai gaba da shi. To wannan ne yake zama majidali a wajen mutane. Suna son zurƙurba, suna son maƙiyin zurƙurba. A lokacin guda. Kuma suna biyayya ga maƙiyin zurƙurba. To wannan ne fitar ne fa al'amari ya dagule. To duk da yake da kamar na ce muna son mu ɗauki kowa a jirgi guda ne sai mu ce to duk ku zo ila kalimatin sawa da hankali kafin hujja kafin ruwaya da hankali kafin ruwaya hankali zai iya ɗaukar wannan kuma ruwaya ma ya nuna. To yanzu son ahlul baiti lazim ne? Za su ce mana eh lazim ne. To ya ake nuna son? A zuciyanka kawai ka ce kana so ko ai waƙe-waƙen su ko abu ga ganga ko ai rawa. Don shi wannan mutumin da yake cewa ba maulidi ne kawai son annabi ba sai mu ce masa eh lallai ba maulidi ne son annabi kawai ba amma yana daga ciki domin yana daga cikin son annabi. Ko dare ɗaya ne aka zo aka yi waƙe-waƙe annabi yana daga cikin son annabi amma ba iyakanta kenan ba. Har wallahi akwai bin annabi da ƙin bin maƙiya annabi. Lazim ne. Zan ce da yake dai muna taliki nake yi ba wani sabon lecture nake ba mun gode kwarai shi Malam Muhammad Musa insha Allah Allah saka da rai a gayar mana da Sheikh Isa insha Allah kuma a ce muna bin shi bashi. Insha Allah sai wata shekara insha Allah Allah kawo mana shi insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala tayyibin tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina ga wanda duk ba jin turanci ya wada tasko? Eh? Ai lecture da turanci eh ai taliki da Hausa. So dan haka ba tare da bata lokaci ba zan kira su organizers din zo su ci gaba da abubuwa ma salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
Assalamu alaikum. محمد وآل محمد. وانا يكاوم كشان وانا الزمع وما كافين وركا لأدواء مولينا على كم تمسالي كارك المتوز أقوي دوار اليما وانا زائشنا كمهمات هذه كان ألوم المسلمين kuma malamin da zai gabatar yana tare da mu Sheikh Abdullahi Jogarawa daga Nijar insha Allah. Zan mai karu magana da su malamin da wasu su cika mana shi zaman da kuma shi.
Kullum haka ake. A gaba sai an gaya musu. Ko? A daura an gaya musu.